الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان هكا يقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي متالن البركة مسلاتي مغلقة لكينا تكينا رمبوشي أجهر بوشي وانا يمتينا لتنن يومنا 20 وتر رمضان هجر المأيكي صلى الله عليه وآله وسلم عدو الإيرة الأليه الإلى 40 بكوي ونكما يكي ريدة ترى ga watan uku shekarar miladiya ta 2026 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul nur wanda a yau insha Allah za mu shiga tafsirin aya ta 26 a cikin wannan sura bismillah malam abubakar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
الله يجعل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين ما تم بنزا دوغنغنون بنزا سنفدا شوا دمزن بنزا والخبيثون للخبيثات هكنا مزن بنزا سنفدا شوا دما تم بنزا كوما غنغنون بنزا والطيبات للطيبين nagartattun mata ko nagartattun maganganu sun fi dacewa da nagartattun maza wat tayyibatu wat tayyibuna lit tayyibat hakanan nagartattun maza sun fi dacewa da nagartattun mata da kuma nagartattun magana ulaika mubarrauna mimma yaqulun wadannan wankakku ne daga abinda suke fada akan su na kazafi lahum magfiratun wa rizqun karim suna da wata gafara ta musamman da kuma wani arziki na karamci har dai yanzu Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana magana akan sha'anin nan na Aisha radiyallahu ta'ala anha da waɗanda suka yi mata kage suka yi mata yarfe suka yi mata kazafi Allah subhanahu wa ta'ala yana wanke ta wannan kuma ita ce aya ta ƙarshe aya ta 26 wadda take wankin da Aisha radiyallahu ta'ala anha da wanki gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da nisan tashi daga dukkan wani abin da yake bai dace ba Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa ma'aurata akan samu alaka ta halayya da ɗabi'u a tsakaninsu wanda yake sa zaman su ya dore idan aka samu bambancin ɗabi'u tsakanin ma'aurata biyu to sau tari irin wannan auren bai cika yin ƙarko ba to wannan ita kanta shaida ce da take nuna cewa abinda ake tuhumar da Aisha radiyallahu ta'ala cewa ta aikata ƙarya ake mata kasancewarta matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da zaman aure da ita har bayan wannan kazafin da aka yi mata har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Wani alama ce da take nuna cewa wannan kazafin da aka yi mata kazafi ne kawai, bata mata suna ne don a bata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda abinda munafukai suka yi niyya kenan. Allah ce al-khabithatu lil-khabithina, al-khabith da at-tayyib kalmomi ne da aka yi amfani da su a Al-Qur'ani a wurare daban-daban. Al-khabith da at-tayyib sun zo da ma'anar halal da haram, at-tayyib halal, al-khabith kuma haram. Kamar yadda Allah yake cewa wala tatabaddalu al-khabitha tunfiqun wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib, wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib, ka ku canza halal da haram, ka ku canza halal da haram. Al-khabith anan yana nufin al-haram, at-tayyib kuma yana nufin al-halal. Da inda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sifar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ce wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, wa yuhillu lahum at-tayyibat. At-tayyibat anan yana nufin halal. Annabi ya zo don ya halattawa mutane halal, wato abubuwa dadada, abubuwa tsarkaka, su ne halal. Wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, kuma ya haramta musu haramun, su ne abubuwa waɗanda suke ƙazamammu. Duk wata ƙazanta ta haram, to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ta. Don haka at-tayyibat anan da al-khaba'ith ana nufin halal da haram. Yana zuwa da ma'anar abu mai kyau da mara kyau. At-tayyib abu mai kyau, al-jayyid. Sannan al-khabith abu mara kyau, ar-raji. Kamar yadda Allah yake cewa wala tayammumul khabitha tunfiquna wa lastum bi'akhidhi, kada ku nufi mummuna abu mara kyau, ce shi za ku ciyar, alhalin ku in aka ba ku ba za ku karɓa ba. Allah yake magana a kan sadaka, kada ka ɗauki abin da yake ba ya da kyau, ka ce da shi za ka yi sadaka, yayin da kai in aka ba ka shi ba za ka karɓa ba. Don haka al-khabith anan ana nufin abin da yake ar-raji, abin da yake mara kyau. Sannan akan sifanta magana, magana zanto mai kyau akan sifanta ta da at-tayyib. Haka nan maganar da take mara kyau, mummunar magana akan sifanta ta da al-khabith. Kamar yadda Allah yake cewa daraballahu alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba, ce baka ga yadda Allah ya bada misalin daddadar kalma ba kamar daddadar itaciyar nan. Daddadar kalma ita ce kalmar la ilaha illallah, daddadar itaciya kuma ita ce itaciyar dabino, asluha thabitun wa faruha fi sama. To haka nan kuma ita kuma kalmar da take muna, kalmar kafirci, ita kuma Allah ya ce wa masalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabitha tusat min fawqi al-ardi ma laha min qarar. Haka kalimatun khabitha ita ce kalmar kafirci, kalmar hada Allah da wani, kalmar da take mara kyau, da bai kamata a jingina ta ga Allah subhanahu wa ta'ala ba, kamar a jingina masa ɗa ko mata ko wani abu irin wannan. Allah ce wa hudu ila at-tayyib min al-qawli wa hudu ila sirat al-hamid. At-tayyib min al-qawli shine daddadar magana, aka shiryar da su, aka nuna musu daddadar magana, tace fadar kalmar la ilaha illallah da kuma tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala da kabarbari da tasbihi da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama, duka kyawawan maganganu da suka faɗa har zuwa lokacin da suka shiga aljanna, sai alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wannan dai yana daga cikin at-tayyib min al-qawli da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa mu'minai. To kaga anan an sifanta kyawar magana, daddadar magana da at-tayyib. Haka nan Allah ya ce ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal amalu as-salihu yarfa'u. Kalimu at-tayyib, maganganu waɗanda suke masu kyau, daddadan maganganu kamar zikiri da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah suke hawa, kuma aiki na ƙwarai yana ɗauke da su. Haka nan an sifanta mummunan aiki shi ma da al-khabith. Wa najjaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith. Allah yana magana akan annabi Lut alayhi salam, ce muka tsirar da shi daga al-qaryar da take aikata miyagun ayyuka, su ne mutanen annabi Lut da irin abin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, Allah tsarkake ne baya karbar sai tsarkake, baya karbar wani aiki sai aikin da yake tsarkake, baya karbar wata magana sai magana take tsarkakakkiya. Za ka ga kun ga anan at-tayyib a cikin wannan hadisin ta kunshi magana mai kyau tsarkakkiya, ta kunshi kuma aiki mai kyau tsarkakakke. Haka nan mutumin da yake mai kyawawan ɗabi'u, mai kyawawan halaye, mai kyawawan ayyuka, shi ma ana sifanta shi da at-tayyib, wanda kuma yake mai miyagun ɗabi'u, mai miyagun halaye, shi kuma akan sifanta shi da al-khabith. Wa ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Shi Allah ba zai bar mu'minai akan halin da suke ciki ba har sai ya tantance al-khabitha min at-tayyib, an tantance mummuna daga kyakkyawa, wato an tantance wanda yake mummunan hali da kuma wanda yake mai kyakkyawan hali. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويركمه جميعا ويجعله في جهنم. كذا أن الخير مجنى ميكو مجنى القول الطيب هكذا أيتي ميكو العمل الطيب هكذا متن ولي ونديتي ميكو ونبي الشخص الطيب بك وأن ألا صفة للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Malamai sun yi fassara uku. Fassara ta farko al-khabithatu lil-khabithin, wato al-khabithat an-nisa'u al-khabithat, miyagun mata masu miyagun halaye masu miyagun ɗabi'u, lil-khabithina sun fi dacewa da maza masu miyagun halaye masu miyagun ɗabi'u. Wal-khabithuna lil-khabithat, haka nan miyagun maza masu miyagun ɗabi'u sun fi dacewa da miyagun mata masu miyagun ɗabi'u. Wat-tayyibatu lit-tayyibina, mata masu kyawawan halaye sun fi dacewa da at-tayyibina, maza masu kyawawan halaye. Sannan wat-tayyibuna lit-tayyibat, maza masu kyawawan halaye sun fi dacewa da mata masu kyawawan halaye. A nan kana iya cewa al-khabithatu, mata masu kyawawan halaye, ana nufin mata waɗanda suke katangagu masu tsare mutuncinsu, waɗanda suke katangagu masu tsare mutuncinsu. Al-khabithat ana nufin mata waɗanda suke mazinata. To sun fi dacewa, sun fi dacewa da ire-irensu maza mazinata. Wannan sai kama da ayar da muka karanta, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa harrima zalika 'ala al-mu'minin. Saboda haka mazinaci da mazinaciya su suka fi dacewa su kasance tare, amma mumini wadda ya dace da ita, wadda ta dace da shi, ita ce mumina katangaggiya. Haka nan maza waɗanda suke katangaggu sun fi dacewa da mata waɗanda suke katangaggu. Saboda haka kaga kenan bai dace a sifanta na Aisha radiyallahu ta'ala anha da abinda aka sifanta ta da shi ba, saboda mai, saboda ita tayyiba ce. Dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ala ra'si tayyibin. In ana magana tsarkaka masu kyawawan ɗabi'u, to aka yi maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an je matuƙa. Wa innaka la ala khuluqin azim. To tunda mijinta na ƙwarai ne, to bai kamata a danganta ta da wani mummunar ta'ada irin wannan ba. Fassara ta biyu kuma al-khabithatu lil-khabithina. الخبيثات أي الكلمات الخبيثات، الكلمات الخبيثات واتو مغنغنو مياغو، مغنغنو مياغو سنفداتي و دمزا ودندسكي مياغو. هكذا مغنغنو أبدا مزا مياغو سنفداتي و دمغنغنو مياغو. واتو بيداتي أدنغن تاوى نمج كومتي مونر كلمة با sai wanda yake shi ma daman can mummunan ne, ma'ana mai munin hali ne. Saboda haka al-khabithatu ay al-kalimatu al-khabithat lil-khabithina min an-nisa'i war-rijal, min ar-rijali wan-nisa. Miyagun kalmomi marasa kyau sun fi dacewa da mutanen da suke miyagu, daga cikin maza ne ko daga mata. hakanan wal khabithuna lil khabithat, hakanan miyagun maza su suka fi dacewa da miyagun kalmomi, hakanan rijali wan nisa lit tayyibat, maza da mata wadanda suke na kwarai sun fi dacewa a danganta su ga kalmomi wadanda suke na kwarai. Dole ita ce fassara ta biyu. Fassara ta uku, al-khabithatu lil-khabithin, ay al-a'malu al-khabithat, miyagun ayyuka sun fi dacewa da miyagun maza ko da miyagun mata. A hakanan miyagun maza da mata sun fi dacewa da miyagun ayyuka, hakanan al-tayyibatu ay al-a'malu at-tayyibat, kyawawan ayyuka, nagartattun ayyuka sun fi dacewa da tayyibina minar rijali wan nisa, ga mutanen kwarai maza ne ko mata. Hakanan wa tayyibuna ay minar rijali wan nisa lit-tayyibati ay lil kalimati at-tayyibat ya lil a'mali at-tayyibat, su suka fi dacewa a danganta su ga ayyuka na kwarai. To duka waɗannan tafsiran kowanne daga cikin malamai sun fassara wannan ayar da ita. Za mu ga al-mawar dai a cikin annukat wal uyun ya kawo waɗannan fuskoki guda uku, duka waɗannan fuskoki guda uku. Fuska ta farko da ita muka ambata cewa ana nufin mata na banza suka fi dacewa da maza na banza, hakanan mata na kirki sun fi dacewa da mata da maza na kirki. Wannan ya danganta wannan fassara zuwa ga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam daga cikin tabi'ai. Daga cikin malaman da suka zaɓi wannan fassara akwai Al-Baydawi, akwai Ibn Taymiyyah, akwai Ibn Juzay da kuma Ash-Shawkani a littafansu na tafsiri. Magana ta biyu, al-khabithatu min al-a'mal, tace ta uku da muka ambata, al-khabithatu min al-a'mal lil-khabithina min an-nas rijalan wa nisa'an, duka ce miyagun ayyuka, miyagun ayyuka. To wannan fassara ita kuma ita ce fassarar da aka samu daga Mujahid ibn Jabr da kuma Qatada ibn Da'ama daga cikin tabi'ai. Fassara ta uku kuma ita ce al-khabithatu min al-kalam wa al-aqwalu al-khabithat ko al-kalimatu al-khabithat, miyagun maganganu. Ita kuma wannan ita ce fassarar da aka danganta ta zuwa ga Abdullahi dan Abbas da kuma Ad-Dahhak ibn Muzahim, kuma shi ne zaɓin Ibn Jarir al-Tabari da kuma Az-Zajjaj da An-Nahas da kuma Makki a cikin littafinsa Bulughul Hidaya ko Al-Hidaya ila Bulughul Nihaya da kuma Al-Wahidi shi ma a tafsirinsa da malaman tafsirai daban-daban. Kuma daga cikin magabata an danganta wannan tafsirin na uku zuwa ga Abdullahi dan Abbas da Mujahid da Ata da Sa'id ibn Jubair da Ash-Sha'bi da Al-Hasan al-Basri da Habib ibn Abi Thabit, kuma Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yana danganta cewa wannan tace maganar da tafi yawa cikin magabata cewa al-qawlul khabithat al-aqwalul khabithat miyagun maganganu. To kamar ana cewa maganar da aka dauka aka yaba wa na Aisha bai dace da ita ba, saboda na Aisha matar kirki ce, katangangiyar mace ce kamammiya, bata dace da a danganta mata magana mara kyau ko irin wannan magana mara kyau ta fi cancanta a danganta ta da waɗanda suke da irin wannan halaye mara kyau. Amma ba irin suna na Aisha ba, irin suna na Aisha at-tayyibu at-tayyibat, kamata a danganta musu maganganu waɗanda suke masu kyau, a danganta musu wasu ayyuka masu kyau, amma ba a danganta musu maganganu marasa kyau ba. Wannan fassara ta ƙarshe ita ce mafi yawan malamai suka yi, As-Sa'labi da Al-Wahidi da Al-Baghawi da Al-Qurtubi, waɗannan duka sun danganta wannan magana ila aksaril mufassiri, cewa yawancin malaman tafsiri sun yi irin wannan fassara. Az-Zajjaj a cikin littafin sa Ma'anil Qur'an wa I'rabuhu ga abin da yake cewa, yace wannan ayatul khabithatu lil-kalimatil khabithat, wato maganganu miyagu a danganta shi zuwa ga miyagun mazaje, hakanan miyagun mazaje a dangana su zuwa ga miyagun maganganu. Ai la yatakallamu bil khabithati illa al khabith min ar rijali wan nisa, wato ba wanda zaka rika jin miyagun maganganu suna fita daga bakin sa sai wanda yake sai wadanda suke miyagun maza ne ko miyagun mata wanda kaji yana fadar irin maganganu marasa dadi marasa ma'ana marasa kan gado to zaka same shi shi ma bai da ma'ana bai da kan gado wala yatakallamu bit tayyibati illa at-tayyib min ar-rijali wan-nisa ba wanda zaka je yana daddadar magana magana mai kyau magana mai ma'ana magana ta mutunci sai wanda yake shi ma mutun ne na mutunci mutun ne mai ma'ana mutun ne da yasan ya kamata namiji ko mace saboda haka ba zaka taba jin mummunar magana tana fita ba sai daga bakin biyagun mutane sai daga bakin biyagun mutane maza ko mata haka nan ba zaka taba jin daddadar magana mai ma'ana tana fita ba sai daga mutanen da suke masu kyawawan dabi'u mutanen da suke nagari ci wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wai juzu an yakuna ma'ana hadhihi al-kalimat al-khabithat inma tulsaq bil khabithin min ar-rijal wal khabithina wal khabithat min an-nisa ma'ana ta biyu miyagun kalmomi ko miyagun maganganu waɗannan ana dangana su ne zuwa ga miyagun maza kamar yadda ake dangana su zuwa ga miyagun mata amma ba za a musu wani abu wanda ya shafi irin waɗannan miyagun maganganu saboda haka ashe bai dace a danganta irin wannan magana ba ga mace irin na Aisha radiyallahu ta'ala anha al-wahidi shi ma alashi bayanin da yayi a cikin littafin sa al-tafsir al-wasit yace wal ma'na anna al-qawla min anna al-khabitha min al-qawl la yaliqu illa bil khabith min an-nas mummunar magana ba ta dace da wani ba sai wanda yake mai mummunan hali sai ce wa kullu kalamin inda ma yahsunu fi ahlihi duk wata magana tana dacewa da wanda yake ahalinta ne ba ka dauko magana mara kyau ba ka nufi wanda yake mutumin kirki da ita kamar yadda ba za ka dauko magana mai kyau ba da wasu sifofi masu kyau ka danganta su ga mutumin banza wanda an riga an san shi da halinsa ce fa yudahu sayyi'ul qawli ila man yaliqu bihi zalika da haka duk wata mummunar magana ana danganta ta ne zuwa ga wanda ya jama'a yi yake yi yana bayyana kansa yana bayanin ma kansa jama'a su san yana yi wanda suke fajirci wanda suna zuwa su ɗau hoton abin su suna nuna wa duniya da waɗannan babu maganar an yi da su dan an faɗi aibinsu dan an faɗi laifuffukansu ya halatta a yi hakan ta ce a danganta masa hakan wa kazalika at-tayyibu min al-qawli hakanan kyawawan maganganu daɗaɗan maganganu su ma a danganta su ga mutanen da suke masu kyawawan halaye ma'ana a ji an faɗi kyawawan halayensu ma'ana a ji ana yabansu ba ana zaginsu ba ko ana sukansu wa Aisha la yaliqu biha al-khabithatu min al-kalam wahidi yace saboda kan aka duba za ka Aisha bai dace a danganta mata maganganu waɗanda suke miyagu ba ko kusa bai dace ba fala yasduqu fiha in ka faɗa ma ƙarya ka faɗa ba sai da zai zama gaskiya dauki magana mummuna irin wannan ka danganta da Aisha ba za ta taba zama gaskiya ba har abada li'annaha tayyiba saboda ita mai saboda ita tayyiba ce tsarkakakkiya ce fa yudafu ilaiha tayyibatul kalam min as-sana'il hasan wa ma yaliqu biha saboda ka danganta mata maganganu masu kyau da yabo mai kyau wanda shine ya dace da ita sannan sai ta aliki akan fuska ta farko shi da abin nan akan fuska ta farko da az-zajjaj ya ambata sai ce wa hadha dhanbul lil ladina qadhafu aisha bil khabith az-zajjaj a tafsirin sa da yayi wa ayar ya ce ba a jin mummunar magana sai daga bakin miyagun mutane ba a jin mummunan zargi sai daga bakin miyagun mata ko miyagun maza haka nan kalmomi masu kyau masu daɗi ba za ka ji su ba sai daga mutanen da suke na ƙwarai wannan shine tafsirin da az-zajjaj ya yi na farko to shine shi al-wahidi bayan ya kawo tafsirin sa yace to kaga wannan suka ne wannan ma'anar suka ce ga waɗanda suka yi wa Nana Aisha radiyallahu ta'ala alaihi anha qazafi da cewa biyagun mutane ne wa madhul lil ladina barra'uha bit taharati waɗanda kuma suka wanke ta su kuma yabo ne gare su da cewa su mutane ne tsarkaka to daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce waɗannan ma'anonin duka ayat ta kunsa saboda kowace ka dora ta akan ma'anar ayat bisa bisa ɗabi'a ta larabci za ka cewa ta haudaram ta zauna. Alƙur'ani yana da wannan, yana da wannan saboda magana ce ta Ubangiji, sai dai ka faɗi wani ɓangaren ma'anarta, amma ba za ka iya kewayewa da ma'anonin Alƙur'ani gaba ɗaya ba. Sauraka wannan waɗannan fuskokin duk da aka ambata na fassarar ayat din za ta ƙunsa, za ta ƙunshi cewa ayyuka na banza ba a danganta sai ga mutanen banza, maganganun banza ba a danganta su kuwa sai ga mutanen banza, ba mai maganar banza sai mutumin banza, ba mai magana kyakkyawa sai mutum na ƙwarai na kirki. Duk waɗannan ma'anonin za su shiga cikin wannan ayar. Daga cikin malaman da suka zaɓi al'umum, akwai Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah cikin tafsirin a cikin littafin sa Zadul Ma'ad, haka nan da As-Sa'idi a cikin littafin sa na tafsiri Tafsirul Karim ar-Rahman, duk sun ce ayar din za ta ƙunshi waɗannan ma'anonin. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a cikin Zadul Ma'ad yana cewa hadha wa in kana fi an-nisa'i war-rijal fa innahu yatanawalu al-a'mal wal-aqwal wal-mata'ib wash-masharib wal-malabis war-rawa'iha imma bi umumi lafzihi aw bi umumi ma'naha. Ce ayar koda kuwa ta zo tana magana akan mata na ƙwarai, mata na banza, al-khabithat al-khabithina maza na banza, ko at-tayyibat tana maganar akan mata na kirki da kuma al-tayyibun maza na kirki, ce to koda kuwa akan wannan take magana ta fuskar ma'ana ko ba ta fuskar lafazi, za ta iya ƙunsar duka wani abu mai kyau ko mara kyau. Za ta ƙunshi ayyuka masu kyau da marasa kyau, za ta ƙunshi maganganu masu kyau da marasa kyau, kai hatta abinci da abin sha duka za su shiga cikin wannan ayar, kai hatta abin shaƙa da mai kyakkyawan abin da mai ƙanshi da wanda yake mai wari duk za su shiga cikin ayar. Haka nan shi ma al-Allama As-Sa'idi yake cewa hadhihi kalimatun 'amma wa hasrun la yakhruju minhu shay, kalma ce da ta kunshi duk wani abu mai kyau da mara kyau gaba daya, ba abin da ya fita daga cikin ta. Sai Allah ya ce ula'ika mubarra'una mimma yaqulun, ula'ika ai su wadancan at-tayyibuna wat-tayyibatu din maza da matan su, mubarra'una mimma yaquluna, wankakku ne daga abin da suke faɗa a kansu na zargi. Wato na Aisha radiyallahu ta'ala anha da Safwan ibn al-Mu'attil da sauran waɗanda suka cutu da maganganun da aka faɗa akan na Aisha, kamar shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da gidan sayyidina Abu Bakar da sauran mu'minai da suka ji ba daɗi, dukkaninsu Allah ce mubarra'una mimma yaqulun, wankakku ne saboda tsayyibuna ne da tsayyibat, wankakku ne daga abin da waɗancan mutane suke faɗa a kansu na zargi. Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah ke cewa ula'ika mubarra'una ay yaqulu at-tayyibuna min an-nas mubarra'una min khabithat al-qawl, at-tayyibuna min an-nas wato mutanen ƙwarai nagartattun mutane, wankakku ne daga maganganu miyagu, maganganu mutane wankakku ne daga miyagun maganganu, ba za a ji miyagun maganganu ko da za a samu wasu daga cikin nagartattun mutane su yi maganar da ba ta da kyau, kamar yadda aka samu cikin sahabbai, aka samu irin Hamza, Hassan da Mistahu waɗanda ba shakka suna cikin at-tayyibuna, suna cikin at-tayyibati, to suka faɗi abin da yake mara kyau, fa inna Allah yasfahu lahum anha wa yaghfiruha lahum, Allah zai yafe musu, zai musu gafara. To kuma abin da ya faru kenan har aka yi musu haddi, aka wanke su daga abin da suka faɗa. Wa in qilat fihim, in ko mutanen kirki aka ɗauka aka yaba wa mummunar magana, aka jefa musu ƙazafi, aka yi musu yarfe tare da cewa ba su aikata abin da ake zargin su da shi ba, fa in qilat fihim darrat qa'ilaha wa lam tadurruhu, wanda ya yi musu wannan yarfan shi zai cutu, amma su ba su cutu da komai ba. Dan mutumin kirki da za a yi masa ƙazafi, za a yi masa ƙarya dan a ɓata shi, to sai dai wanda ya yi masa ƙazafin, ya yi masa ƙaryar shi ya cutu, amma shi mutumin kirkin ba zai cutu ba. Mun ga yadda da na Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ɗaukaka ma ta samu da wannan, yau gashi muna ta faɗar falalolinta a dalilin haka. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyin da suka ƙara mata daraja, suka ƙara mata mutunci, suka ƙara mata dahara da tsarki a idanun al'umma. Saboda haka ita bata cutu ba, amma waɗanda suka yi mata wannan kazafin su kuma ga su nan la'antar Allah tana ta bibiye su. Allah ta la'anta su da mutane da mala'iku duka suna la'anta su. Kama law qala at-tayyib min al-qawl al-khabith min an-nas lam yanfa'hu Allah bihi. Kamar yadda mummunan wato abinan wani lalataccen mutum ko da zai yi magana mai amfani ba ta amfani shi ba. Lalataccen mutum ko da ya faɗi magana mai amfani ba ta amfani shi ba, saboda ya lalace. To da kafiri zai zamo mai gaskiya za ta amfani shi iya duniya ne, amma ba ta amfani shi a lahira ba. Ba ta amfani tunda bai gaskata abin da Allah subhanahu wataala ne bai gaskata shi ba. Saboda haka ko da ya yi mai daɗin magana ba ta amfani shi ba. Da yadda Allah la ya taqabbaluhu, dan Allah ba zai karɓa ba. Allah ba zai karɓi aikin wanda yake kafiri ba sai da imani. Dai ba ya da imani yake aikinsa sai dai Allah ya biya shi a nan. Ya ba shi ƙoshin lafiya, ya ba shi wadata, ya ba shi zaman lafiya, duk zai iya ba shi a nan a madadin abin da ya aikata mai kyau. Amma a lahira zai tashi fa yau babu komai tare da shi. Da yadda Allah la ya taqabbaluha walau qilat lahu la dharratu. Ba shi da zarar aka faɗi abin da yake aikatawa na kafirci, to wannan ƙara cutar da shi yake. Liannahu yalhaquhu 'aruha fi dunya. Saboda abin da yake yi na banza in aka faɗa shi ne zai ji kunya a nan duniya, wa zulluha fil akhirah shi ne zai wulaƙanta ya ƙasƙanta kuma a lahira. To a wannan ayar za mu ga cewa Allah subhanahu wataala ƙarara ya yi bayani cewa ar-rijalu at-tayyibuna lin-nisaa'i at-tayyibat. Mazaje waɗanda suke na gargaru, to waɗanda suka fi cancanta su zamo matansu su ne mata na gari. Kamar yadda ar-rijalu al-khabithuna lin-nisaa'i al-khabithat. Wato mazan da suke na banza, wanda suka fi cancanta su kasance tare da su ne mata na banza. Sai in kasance namiji na banza ya wuri mace ta kirki, cutar da ita zai yi. Cutuwa za ta yi a zaman ta ƙarƙashinsa. Fa idza kanat al-mar'atu khabithatan kana qarinuha khabithan. Idan mace ta zanto ta banza, to abokin zamanta ma zai zamo haka. Wa in kana qarinuha khabithan kanat khabithatan. In ta zamo ta banza, shi ma mijin zai zama na banza. In ya zamo na banza, ita ma za ta zama banza. To shi yasa wani bashi'i, wani ɗan shi'a, aka ce da shi ya yake ganin Asma'u bintu Umais, matar Sayyidina Ali. Sai Sayyidina Ali ya auri Asma'u bintu Umais. Ya yake ganin ta tsayyiba ce ko ba tsayyiba ba? Sai ce tsayyiba ce mana, tsayyiba matar Sayyidina Ali. Matar Sayyidina Ali ka ce mata ba tsayyiba ba? Ce tsayyiba ce. Ce to tsayyiba ce, kenan Abubakar ma tsayyib ne. Saboda mijinta tsayyib ne, ta zo tsayyib, to Abubakar ma tsayyib ne kenan. Saboda me? Saboda kafin Ali ya aure ta, matar Sayyidina Abubakar ce. Ce saboda haka ka yadda Abubakar tsayyib ne, tunda yanzu ka yadda matarsa tsayyib ce. Ya ce a da can Khabisa ce. Sai ta zama tsayyiba da Sayyidina Ali ya aure ta. Da can Khabisa ce, sai ta zama tsayyiba. Sai ya ce to in haka ne Ja'far ibnu Abi Talib shi ma Khabis ne kenan. Tunda ai kafin ta zama ta Sayyidina Abubakar matar Ja'far ce. Kaga ya dawo za ta dawo kuma za ta dawo tsayyiba kuma. Tana tsayyiba, ta dawo Khabisa, ta dawo kuma tsayyiba. Saboda haka sai ya daburce. Fabuhita allazi kafar. Al-anbiya duka annabawa tsayyibun ne, babu ku shakka akan wannan. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ala ra'si, shi ne a ƙololuwa. To don haka ba ta yadda za a yi a danganta shi zuwa ga matar da ba tsayyiba ba. Ba za ta yiwu ba. Ba ta yadda a danganta shi zuwa ga matar da ba tsayyiba ba. Sukan da na Aisha radiyallahu ta'ala anha da zarginta da ɓata ta, to kai tsaye ɓata annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Kai tsaye ɓata annabi ne da nassin wannan ayar. Saboda Allah ce al-khabithatu lil-khabithin. Idan ka danganta da na Aisha da al-khubs, to ka danganta annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sifa ne. Wanda kuma mun sani cewa wannan ita ce manufar munafukai tun a karan farko. Lokacin da suka kirkiri magana suka jefi na Aisha da ita, ba wani suke nufi ba illa annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba wani suke nufi ba illa su soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kaga yadda matarsa take haka yake, ba sai ka tambayi yaya halinsa ba, idan ka ga ranin almatarsa to ita ce shine halinsa. To babu shakka wannan magana magana ce ta banza da wufi, ba shakka babu wani mumini da zai taba yarda da wannan sai wanda Allah subhanahu wataala ya rufe masa basirarsa. Mata Annabi sallallahu alaihi wasallama kawai kasancewarta mata Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya isa ya bari kyakkyawar shaida a kanta. Zamantowarta mata Annabi ce, to wanda ya tabbata cewa mata ce tsahira tayyiba, domin Allah subhanahu wataala ba zai hada Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ne ala ra'si tayyibin ba, ya hada shi da al-khabithat. Bayan ya ce kuma at-tayyibuna lit-tayyibat, da za a yi Annabi shi ba zai masa wannan gatan ba. Saboda haka kasancewar Annabi shi ne mijinta, wannan kadai ya nuna cewa ita ce at-tayyiba at-tahira. To ina kuma idan ta zanto siddiqa ce a cikin mata Annabin ba. Siddiqa ce, musan matsayi na siddiqiya shi ne matsayin da yake biyo bayan annabta. Laika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina. Bayan annabta sai siddiqai, ita da mahaifinta dukkaninsu siddiqai ne. Ita siddiqatun ce bintu siddiq. To tana da wannan, sannan a cikin matan Annabi kai, a cikin matan al'umman nan ma duka, cikin matan al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallama ita fi kowa ilimi ala al-itlaq. Ita ce a'lamu nisa'i hadhihi al-umma. Ba a yi wata mace da ta yi ilimin da Aisha radiyallahu ta'ala anha a cikin matan al'umman nan ba. Hatta a zamanin sahabbai, sahabbai suna komawa gare ta don yi mata fatawa akan wasu al'amura. Sukan koma wajenta don yi mata fatawa. Abu Musa al-Ash'ari yakan ce, wani lokaci mukan je mu nemi fatawar na Aisha akan abin da ya shafi rabin gado. Ta yi musu bayani. Saboda haka ita ce a'lamu nisa'i hadhihi al-umma. Kuma ita ce habibatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bal ahabbu nisa'i ilayhi. Ita ce wanda Annabi ya fiso cikin matansa. Ita ce wanda ya rasu a ɗakinta akan cinyarta. Sannan kuma aka binne shi a ɗakinta. A inda take din nan, inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kabarinsa yake, to nan kabarin abin nan ɗakin da na Aisha ne radiyallahu ta'ala anha. Saboda haka kaga ashe dangantata zuwa ga wata mummunar magana ko wani kasafi, to babu shakka wannan cin mutuncin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama. A ƙarshe Allah ya fito kat ya yanke dukkan wani hanzari, ce ula'ika mubarra'una mimma yaqulu. Ula'ika ana nufin waɗannan mutanen kirkin da ake magana a kansu, da na Aisha da Safwan da duk wani mutumin kirki, mubarra'una mimma yaqulu, wankakku ne daga abin da masu jifansu masu zarginsu suke zarginsu da shi. Saboda haka kaga duka sauran mata muminai muhsanat sun shiga ƙarƙashin wannan. Allah subhanahu wataala ya zaba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mata na ƙwarai, ya zaba masa mata na ƙwarai, domin fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin thayyibatin wa abkara. Allah ya ambaci waɗannan matan ya ce asa rabbuhu in talaqakunna, tsammanin Ubangijinsa ko tabbas Ubangijinsa in har yi Annabi ya sake ku, Allah canza masa wurin da suka fi ku, canza masa da mata musulmai muminai masu biyayya masu ibada masu tuba zuwa ga Allah masu ibada masu azumi kuma zawara da 'yan mata. Sai kuma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallama bai sake su ba, ya zauna da su har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Kake nan da a ce akwai waɗanda suke khairan minhunna da Allah ya canza musu, ashe su ne suka fi kowaɗanne mata alkhairi, tunda Allah ya ce zai iya canza masa da wanda suka fi su. To amma ƙarshe ma Allah subhanahu wataala ce ma Annabi ya yi la yahillu laka nisa'u min ba'du wala an tabaddala min azwaj wala an tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk. Allah ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu laka nisa'u min ba'du, bayansu ba wasu mata kuma da suka halatta gare ka. Wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna, ko ka canza su da wasu mata, ko da ko matan za su burge kansu zai burge ka. Allah ce bai halatta ba. Allah ya yanke masa ma canza su ko ya auri wasu tare da su. Bayan su Allah ya rufe ga wata mata da Allah subhanahu wataala ya yi da kuma annabi ya aura bayan su. Kuma bai yarda ya saki ɗaya daga cikin su ya canza ta da wata ba. Ce walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuka, sai matar da take wato kuyangarka ce, baiwarka ce. To kaga ashe Ubangiji subhanahu wataala ya yarda da cewa waɗannan su ne zaɓaɓɓun mata da yawa masu sallallahu alaihi wa sallam. To duk da wannan ka yarda da wani wai ya zo yana sukan matan annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana zagin su a gabanka, kuma ka ce ka yarda da shi, ka amince da shi, babu shakka alama ce ta halaka, alama ce ta lalacewa. Waɗannan zaɓaɓɓun mata da Allah ya zaɓa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, kai ka yarda da wanda yake sukansu. Allah subhanahu wa ta'ala kamar da suke cewa barra arba'atan bi arba'atin, mutane hudu Allah ya wanke su ta hanyar abubuwa hudu. Allah ya wanke annabi Yusuf alaihi salam lokacin da matar Azizu ta yi masa kazafi, wa shahida shahidu min ahliha, yaro daga cikin gidan shi ya bada shaidar cewa a duba a gani, kana kamisu qudda min qubulin fa sadaqat huwa min al-kadhibin, kana kamisu qudda min duburin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin. To aka duba aka ga fa kazabat huwa min as-sadiqin, aka duba aka ga cewa ta baya rigarsa ta yage ba ta gaba ba, aka gane cewa ita ce makaryaciya ba annabi Yusuf alaihi salam shine abin tuhuma ba. To haka nan Allah subhanahu wataala ya wanke nana Maryam daga tuhumar da Yahudawa suka yi mata. Ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya, tana so su ce da ita ta zo da wani abu daga ta hanyar karuwanci, amma Allah subhanahu wataala ya sa annabi Isa alaihi salam yana cikin zanin goyo, ya ba shi damar firici. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. To haka nan ita ma nana Aisha, Allah subhanahu wa ta'ala gabaninta annabi Musa alaihi salam, shi ma haka Allah ya kubutar da shi lokacin da Yahudawa suke masa suke aibata shi da cewa yana da gwiwa, shi ma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da shi. Ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha. To haka nan ita ma nana Aisha, Allah subhanahu wa ta'ala haka ya wanke ta da abin da bai wanke wani daga cikin waɗancan ba, irin wankewar da Allah ya yi wa nana Aisha, ba wani wanda aka taɓa masa irin wannan wankewar ta tas da waɗannan ayoyi masu yawa da Allah ya saukar, wanda yake nuna maka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Ubangijinsa. Dalilin yi wa nana Aisha irin wannan wankin, a wanke ta tas ta gaba ta baya ta ko'ina, ba wata ƙofa da aka bari, saboda matsayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda zai nuna maka taɓata taɓa manzon Allah ne. Shi yasa ya zanto yadda aka wanke ta yafi duk yadda aka wanke sauran waɗanda aka tuhuma a tarihi. Allah ya saukar da waɗannan ayoyin waɗanda ake karanta su har alƙiyama ta tashi, kuma za a ci gaba da karanta su, matuƙar alƙur'ani yana cikin al'umma. Za a ci gaba da karanta waɗannan ayoyin, kuma ana ganin yadda Allah subhanahu wataala ya ta wanke na Aisha radiyallahu ta'ala anha, don ya ƙara fito da matsayin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kuma Ubangiji subhanahu wataala ya tsayar da hujjarsa akan kowa da kowa, ya zanto hujjar Allah subhanahu wataala ta tsayu. Shi yasa Az-Zamakhshari cikin Al-Kashshaf yake cewa man arada an yatahaqqaqa azamata sha'nihi sallallahu alaihi wasallama wa taqadduma qadamihi wa ihrazahu liqasbi as-sabiq, yace duna kulli sabiqin falyatalaqqa dhalika min ayati al-ifk, wanda duk yake so ya ƙara tabbatar da girman sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ƙara sanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gaba, ya zama jagaba, ya kuma yi wa kowa fintinkau, yace to ya karanta waɗannan ayoyin ayatul ifk, su ne waɗannan ayoyin da muka yi tafsiri daga 11 zuwa ayata 26 din nan. A nan zai ƙara sanin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wal yata'ammal kayfa ghadiba Allahu fi hurmati, duba ga yadda Allah ya nuna fushinsa ya nuna fishinsa akan abin da ya shafi mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa kaifa balaga fi nafi tuhmati an hijabi duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kai matuka wajen kore tuhuma daga matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama iyalinsa wannan duka dan ya nuna maka matsayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da shi sannan babu wani ɗaya daga cikin annabawa ko wani salihin bawa da za ka ji a tarihi cewa ya auri wacce take marar kamun kai ko mai zaman kanta babu wannan take neman maza za ka taɓa jin an ce annabin Allah ya auri wa irin wannan ba domin wani abu ne wanda illarsa za ta shafe shi shi kansa ba ta tsaya a kan ita kaɗai ba an halatta wa mutum ya auri bakitabiya yahudiya ko banasariya idan ta zanto kamammiya ce wato muhsana ce وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن ألا يا حال التاوى مؤمنين سأقول لما تكي بكتاب يا أما محسنة وتكي كامم يا بكامي كنت أما الله سبحانه وتعالى بهال التاء فأقول التاوى وكلا كافر تاين دتوى annabi isa dan Allah ne ko kuma bata yadda da imani bata yi imani da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda haka an yi ta aure ta amma Allah subhanahu wataala sai ya haramta wa mu'mini auren wacce take mazinaciya to harriba zalika alal mu'mini da zai nuna maka illar zama da matar da take ballagaza wacce bata san ciwon kanta ba abu ne mai illar gaske indai har za a fifita macen da take ba musulma ba kamammiya wacce take rike mutuncinta akan wacce take mu'mina ba musulma ce amma kuma ba ta kirki ba to wannan zai nuna maka munin zama da irin wannan matar saboda haka zama da kafira kafircinta zai tsaya akan ta ne amma zama da wacce take mai lalatacciya abin zai shafi kai ma da gidanka da ƴaƴanka har jikokinka sai ya taba sanda aka tashi magana sai yi magana a kansu saboda haka at-tayyib ya cancanta da at-tayyib wani lokaci Allah subhanahu wataala yakan hada annabi da wanda yake kafira kamar yadda ya faru da annabi Lut da annabi Nuh matansu kafirai ne aka hada matar fir'auna da fir'auna matar fir'auna mu'mina ce dan Allah subhanahu wataala ya fitar da wani misali a nan ya nuna cewa kusancinka da mutumin kirki indai baka yi aiki na kirki irin nashi ba zai amfani ka ba kakka yi tutiya da cewa kai wani dan mahaifinka ne ko kai wani yayanka ne ko kai wani dan uwanka ne shikenan ka ce wato shikenan kai ka samu abin da zaka haye a wurin Allah a'a ba zai baka amfani ba shi yasa Allah ya misali da matar annabi Nuhu da matar annabi Lut shi ya ce falan yuri anhuma min Allah shay'a abinda wakilar kulannar ma dakhili zaman su matan su bai amfana musu komai a gurin Allah ba shi a lahira za a ce ku shiga wuta tare da masu shiga Allah ce laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yuzza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira duk wanda ya mummunan aiki za a saka masa da aikin sa kuma wannan ba abinnan Allah subhanahu wataala zai masa sakayya da irin aikinsa ba zai samu wanda zai taimaka masa ko majibincin lamarinsa ba a ranar gobe kiyama aikinsa shi kadai shi ne zai kutar da shi to wannan a dunkule su ne ayatul ifki da ubangiji subhanahu wataala ya saukar domin wanke na Aisha radiyallahu ta'ala anha daga tuhumar da aka yi mata a ƙarshe kafin mu rufe karatu muna marabtar baƙinmu da suka iso wannan wuri domin halartar wannan tafsiri namu akwai dan uwanmu yayanmu Professor Salih Shehu Tafawa Balewa kuma Executive Secretary na National Education
Wali ne ko?
To kai ka rubuta mun sa'i Balewa shi ne Executive Secretary na National Education and Research and Development NERDC. Muna masa barka da zuwa, kuma muna fatan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sa masa mizanin ayyukansa wannan ziyara da ya kawo. Akwai dan uwa Malam Anas Idris Hassan, matashin malamin nan na sanarci da masu bin social media sun san shi yana nan tare da mu, da ban hango shi ba, amma dai ya sanar da ni cewa yana nan masallaci. Ya boye ta
ashe, ya boye ta bayani
ila. So Anas to ka hade min da Anas Idris, wanda suke jin fatuwar rahama da nake gabatarwa, to tare da dan uwa Anas Idris tare muke yi. Na dauka ma Anas, akwai ma Muhammad Anas, na dauka ma shi ne Malam Shaibu, Dr. Shaibu ko? Shi ne Dr. Shaibu Idris, shi ma yana nan tare da mu, malamin hadisi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lada, abinda muka faɗa na daidai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladansa, wanda muka yi na kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana, da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.